production.
Tanadi, Tanadina, Sankani, Shugama. Tanadi, Tanadina, Sankani, Shugama. Suchi, Aru, Izikina, Sankane, Tanadina, Arufana, Dafadina, Shugama, Say, Tanganina, Basani, Buna, Sanina, Yagazaya, Pultakomai, Soya, Sanya, Nayamai, Tajidi, Muhabba, Tagamai, Taushin, Kalamai, Shugaba, 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 Shugaba. Dan cikakken son da kake gare shi Allah wa ni dama bai tukan so ai kari saboda sirrin kin makoma lamani a kare yi mun madawani dan karima sai da kun karimai zuciya jiki da ruhin nabi habibi in kumai mai na sani za a yi mun ba azuwa dan kitan ba kai ma ai dan kitan kake ma Salatu kan kai dadi kaninka ga ainihin martaba isarka shugaba jagaba tanadin mu kalki dukka yo salatul fatihi sarki wancikar sarki da aiki ahali na isa da sudu cikin salatun ma aiki auliya bambarin ku koma ko ake so ake ta nema babiyun ku bai nadama shehu tijjani ka kurewa sani fadi gaskiya ta kalma gausu barhama gun muhabbar annabi ba za ka ya kai ba ba za a kai ya kai ba shehu ba za ka ya kai ba sallama 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 gumma hisnubi sayyidul kaun mahabubi tanadin ruhi da kalbi assalamu alayka dalilin khairati assalamu alayka nabiyur rahmati assalamu alayka nur zati 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 sallamar amsa masoyi mabuwaye yambuwayi kai duba ga mu nabi allahi badan halikan ba badan halikan ba badan halikan ba arzikin duniya kiyama sansanin rahama salama shugaba shafi'ul umma nema ga masu nema samu ga masu sama Datuwa ni diki datewa Saituwa gama ikautewa Shugaba na saitani Dambatu la haskani Soda kauna si zamoni Inzamo suka dadeni Zahiri davadilina Mama ye manzang Allah Dekaina dogara shugaba Annabi na sarkin kyauta mai kyauta yayi karinta in ka dawo yanin kata arziki ne ga ma'azirta baya ka saiwa masiyata duniya dan shi aka yota dan shi ne kuma aka zota alkiyama shi san ta din tashin tasiri na saiwarta san wuta na jiran nata mai kiyan asali su shige ta aljanna an tanadin ta dan masoyan dan ciki ne mutanadina mushugaba tanadina mushugaba mutanadina mushugaba muna da annabi ba mu kuka ba za mu tozar ta ko ina ba duka komai na mu shine zahiri ba da ni ku duba tafiya ta mu babu waike muna da karshen kurewa duba sanadin amsar duka tuba ga wanda yayi dan shi za a duba tanadina mu annabi sansanin dukan hobi a zuciyar mu ba gurbi san wani bayan mahabubi mai zunubi duban ka kai ga mu kana she ko mammi shugaba mafitikar tausayi ga bawa mai yafiya mai yawan abuwa arzikin da yana shakowa ainihin wanzuwa da tsaiwa da kai na dogara da kai na saba kaunar ka ke sa ni in yi jazba abul batul ban jiyo ya kai ba bayan sani ka kurewa duba da san ka nake zama da tashi tafiya duk fadin fadar shi yan uwa ki riko da san shi rabu ma bai da kamar shi shi kadai ne cikin isar shi akka yo kauni dan a san shi bisa tilas wajib ne shi sai da yardar sa zaka so shi shugaba yaje mu soka shugaba yaje mu soka tabbatar da mu da san ka Tanadina, son ka ne shugaba banda kowa banda komai san ka na sa gaba kai kadai ake dayantawa ba ai mai kai ka ba mai rubu da kai ma'aiki ba zai to zarta ba nan da can ba harin mu tanadin mu kai shugaba duniya tanadin mu kai lahira tanadin mu kai zahiri ambatan mu kai badinin ma muna ka kai dadi tanadin mu kai wahala tanadin mu kai nan da can tanadin mu kai bar mu ana kan mujitta ba muna da kai za mu tsallaka babatin za a bincika alfarmar kan ke dauka rahama gun mu ta sauka arzikin ka nemar ka shugaba misalin ka babishi alkairin ka duniya kaf kama mai ko ina kai ka zagaye san magarsan ka kewaye mun fake da kai manzo ka ishe mu komai mu kada na she duk lamarin mu dan batulu shugaba dan batulu shugaba dan sayyida fadima takaci zainab ci an bato mai yaban kace tabbata ka kada mun dawama a kaunar ka shugaba sallallahu alaihi wasallam.